da take jawabi a taron manema labaran a Accra babban birnin Ghana, Sahle Wakzewuj, tsohuwar shugabar kasar Habasha, mashugabar tawagar sa ido kan zabe na tarayyar Afirka, tace gudanar da zaben cikin lumana na ƙara tabbatar da demokradiyyar kasar.
African Union Election Observation Mission
Tawagar masu sa ido a zabukan kasashen tarayyar Afirka ta yaba al'ummar Ghana bisa jajircewa da suka yi na tabbatar da tsarin demokradiyya, wanda hakan ke nuni da yadda aka gudanar da babban zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba 2024 cikin lumana. Gaba ɗaya tsarin zaben ya bi ka'idojin yanki da na kasa da kasa. Alhaji Muhammad Namadi Zambo, jagoran tawagar sa ido na kungiyar ECOWAS, yace masu kada ƙuri'a sun yi zabe cikin yanayi mai kyau ba tare da tsangwama ko takurawa ba. Haka kuma ya kara da cewa
ECOWAS Electoral Observation Mission,
tawagar masu sa ido kan zabe ta ECOWAS, na taya al'ummar Ghana murna tare da yi musu fatan ci gaba da samun zaman lafiya, daukaka da ci gaba. Daga ƙarshe tawagar tana jinjinawa shugaban ƙasa mai barin gado, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, bisa irin yadda ya jagoranci wannan ƙasa ta Ghana, wacce take memba ta ECOWAS na shekaru 8, kuma ta yaba masa bisa jagorancinsa, ƙoƙarin sasanci da kuma ƙoƙarin haɗa kan ƙasashen yankin. Ƙungiyar sa ido ta Commonwealth a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar Botswana, Dr. Mokgweetsi Masisi, yace sun lura an baiwa na ƙasasu da tsaffi fifiko, sai dai kuma sun lura da ƙalubale a wasu rumfunan zaɓe don wurin kaɗa ƙuri'a ya yi wa masu amfani da keken guragi tsaye. Ya ƙara da cewa
a final report with key recommendations will be submitted to the Secretary General and shared with the government of the Republic.
Rahotonmu na ƙarshe mai ɗauke da muhimman shawarwari za a miƙa shi ga babban sakatare, kuma a raba zuwa ga gwamnatin jamhuriyar Ghana da basu ruwa da tsaki da sauran jama'a. A gefen taron, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma jagoran tawagar ƙungiyar ECOWAS, Alhaji Muhammad Namadi Zambo, ya yaba hukumomi da al'ummar Ghana bisa yadda aka gudanar da zaben kan tsari a hira ta musamman da ya da muryar Amurka.
Alhamdulillah, an yi zaɓe lafiya, kuma yadda aka tsara zaɓen ya yi kyau. Mutanen Ghana sun yi ƙoƙari saboda an yi komai cikin tsanaki, kuma bisa ga yadda dokar zaɓe ta sa. Mataimakin shugaban ƙasa ya tabbatar da cewa ba shi ne zaɓen nan ba. Nan da nan tun da sassafe ya fito ƙarfe 9:30 ya yi bayani wa 'yan jaridu da 'yan ƙasan Ghana, kuma ya yi wa wannan murna John Mahama wanda ya ci zaɓen nan. Wannan ya ƙara ba da zaman lafiya.
Alhaji Namadi Sambo ya ce yadda 'yan takara ma suka gudanar da yakin zaɓe abin koyi ne ga ƙasashen Afirka.
Yanda kowa ya bi doka, aka bi tsari yanda aka shirya wajen zaɓen nan. Kuma yawancin campaign da aka yi an yi shi ne akan buƙatu na mutane, saboda haka wannan abun koyi ne na cewa an zo zaɓe ta amfani da irin yanayin abun da shi wanda yake neman a zaɓe shi zai yi wa jama'a. Ina ganin wannan abun koya ne sosai.
A daren jiya dai, tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na babban jam'iyyar adawa ta NDC, wanda ya lashe zaɓen Ghana da kashi 56.55 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, ya yi jawabin amincewa da nasararsa bayan hukumar zaɓe ta ayyana shi, wanda ya lashe zaɓen ƙasar a hukumance. Idris Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.